Lilim Baba. On top.
Northeast Records.
Gidana niza kizauna, ina ya badake. 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 The whole sound is all. So the sound is all. The whole sound is all, mama. So the sound is all. The whole sound is all. So the sound is all. Zoda sauri sauri mama, zoda sauri sauri. Da kalaman so, na baki kyakkyawa. Kalaman so, na baki kyakkyawa. To furta mun, karke mun yawa. Ki furta mun, karke mun yawa. Ni garin ku ne, ni zanake. Ki zo mu je masoyiya. Ni garin ku ne. Gidana ni zaki zauna, ina ya badake. Gidana ni zaki zauna, ina ya badake. Gidana ni zaki zauna, ina ya badake. Ta hoda sauri sauri, soda sauri sauri. Ta hoda sauri sauri mama, soda sauri sauri. Ta hoda sauri sauri, soda sauri sauri. Ta hoda sauri sauri mama, soda sauri sauri. Ah.